These are the results. Candidate number one, Ken Onyin Ejepom. He had 71,996. Mahmoud Baumia, 118,210.
Tabbatacciyar sakamakon zaɓen kenan, wanda mataimakin kwamishinan hukumar zaɓe ta ƙasa Dr. Seribo Kwiku ya sanar. Ya ce Dr. Baumia ya samu ƙuri 118,210, wato kashi 61.47 cikin 100, yayin da ɗan takara mafi kusa da shi Kennedy Ejepom ya samu ƙuri 71,996, wato kashi 37.41 cikin 100. Dr. Afri Yakoto, wanda ya zo na uku, ya samu ƙuri 1,459, sai Adanimo ya samu ƙuri 731. Don haka an zaɓi Dr. Mahmoud Baumia a matsayin ɗan takarar jam'iyyar da zai tsaya takara a 2024.
So Dr. Mahmoud Baumia is duly elected as well.
Da yake jawabi ga dubban magoya baya, bayan sauran abokan takararsa sun yi jawaban mubaya a gare shi a wajen wani gangami da aka shirya a filin wasa na Accra domin kaddamar da shi a matsayin ɗan takarar jam'iyyar. Dr. Baumia ya ce an samu shakku kan nasarar da ya samu sakamakon zazzafar farfagandar da ake yi wa jam'iyyar NPP da ke cewa na ƙabilanci ne, inda ya jaddada nasarar da ya samu cewa za ta kauda wannan farfagandar.
Some analysts were skeptical about my chances, and others confidently dismissed the possibility of the NPP electing a candidate from the northern part of the country.
Wasu manazarta sun nuna shakku kan samun dama ta. Wasu kuma kai tsaye suka yi watsi da yiwuwar jam'iyyar NPP za ta zaɓi ɗan takara daga yankin arewacin ƙasar nan. A fili sun yi kuskuren fahimtar ra'ayin jam'iyyar ta mazan jiya da nufin ƙabilanci ko yanki. Ya ce ga maza da mata namu na zango da ke warwatse a yankuna 18 na Ghana, ina gaya muku cewa a cikin jam'iyyar NPP za mu iya kaiwa sama. Ina gayyatar ku da ku kasance tare da mu a cikin wannan tafiya mai yiwuwa. Wasu magoya bayan jam'iyyar sun bayyana wa muryar Amurka murnarsu, musamman da ɗan takarar ya kasance musulmi kuma ɗan arewa. Alhaji Abdulaziz Haruna Futa shine coordinator nasara, wato mukamin da ke kula da al'amuran 'yan zango da arewacin Ghana na jam'iyyar, ya ce
ina cikin masu jin daɗi sosai saboda kungiyarmu na NPP ga ba musulmi da ya taɓa zama flag bearer party. Yau Allah ya sa dan wani musulmi ɗan zango ɗan arewa shi ke rike da tutar NPP yau. Wallahi ina cikin masu jin daɗi.
Yasa yanzu saboda yana musulmi ko dai ka saboda kana ganin ya iya deliver, shi yasa kuke bayan
al muslim awul muslim, shi yasa na soma da shi. In ba haka nan ba, in da ka compense da waɗanda suka contest da shi har ma da John Mahama ya fi su duka ne, ya san kan aiki.
Kana ganin ya ja da John Mahama?
Ya ci John Mahama ba ja ba ba. John Mahama ma bai kusa da shi. Doctor, shi dai sake gano.
Oh Baumia dai shi dai deliver muna mu break e. Wala without Baumia ba mu mu break e. Alhamdulillah, mun gode mahallu.
Shugaban kasa Nana Akufo-Addo a dan gajeren jawabin da yayi ya bayyana ƙwarin gwiwar sa kan Dr. Baumia cewa zai iya hada kan jam'iyyar tare da taimakon sauran 'yan takarar uku domin samun nasara kan John Mahama na jam'iyyar NDC a zaben 2024. Idris Abdullahi Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.